أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله yau muna zama na 16 muna cikin fasali na hudu jiya yake magana kan alamatu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wato fasali ne babba wato shi a cikin wannan fasalin akwai sikeli akwai ma'auni da kowa zai auna da shi domin ya gane a ina ya kwana a cikin sha'anin soyayya shugaba alaihi salatu wassalam wato fasali ne dake magana kan alama koko alamomi na soyayya shugaba alaihi salatu wassalam wa minha yana daga cikin alamomin soyayya annabi alaihi salatu wassalam mahabbatuhu liman ahabba annabiyya sallallahu alaihi wasallam soyayyar mutum ga duk wanda ya so shugaba alaihi salatu wassalam a samu mutum yana son dukkan masoya manzon Allah mutum ya zama duk wanda yake son shugaba alaihi salatu wassalam masoyinsa ne asan san aba ya dama ya gaya mana wanda duk yake son abu sai ya zaba abun kuma ya so wanda yake son abun wanda yake kin abu shikenan kuma shi ma haka to shi yasa nan gurin sai ya gaya mana yana daga babban alamar soyayya shugaba alaihi salatu wassalam a ga mutum yana son masoya annabi shi yasa yana daga hadari babba kada mutum ya tsaye riƙe wani maki a cikin musulmai duk yadda ya kai ya kawo karkake shi a'a idan wani aiki musulmi yake aikatawa wanda ba daidai ba wanda wannan aikin shari'a ba ta yarda da shi ba to yadda za ka yi ka ƙi aikin nasa kaga idan kana kin aikin nasa gobe ya ba aikin dama shi baka da matsala da shi a aikin nan nashi shine matsala to yana daga soyayya shugaba alaihi salatu wassalam san dukkan musulmi kada mutum ya riki wani maki a cikin musulmai wa man huwa bi sababihi sannan kuma a samu mutum yana san duk wanda ya zo daga sababin shugaba alaihi salatu wassalam min ali baitihi kamar jama'ar gidansa wa sahabatihi da sahabbansa ya zama mutum yana son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharifai ya zama mutum yana son su saboda kiyaye wannan ka'idar din mulan mu shehu tijani abul abbas radiyallahu ta'ala anhu ardahu yace dan tariƙarsa su kula da sha'anin sahabban manzon ya jama'an gidan annabi sharifai yace dan tariƙa su zama suna son sharifan iyalan gidan shugaba shi yasa zaka ga shi molan mashahuti jani shi sharifi ne ma jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne umman wa aban amma a tare da haka zaka ga ƴaƴayansa yana yi masa hidima aka tambaye shi to shehu ya wannan abu ba muga yace ai sharifai ne jikokin manzon Allah ne kuma Allah masa hidima kuma ƴaƴan shi ne nan gurin gina nuna mana tsananin kiyayewarsa da janabi shugaba alaihi salatu wasallam da mutunta jama'an gidansa sannan ya tsawatar gabarin auren sharifiya musamman ga wanda ba zai iya kula da haƙoƙanta ba yace saboda cutar da su cutar da bangaren sai da fadima ne ita kuma duk abin da ya taba ta ko gari ya sani ban karanta hadisin a baya shugaba alaihi salatu wasallam yace duk wanda ya taba ta za ba ba karanta shi yau yace duk wanda ya taba ta ji ba dadi a zuciyarsa to zala ce ni wa ita ba to saboda haka shehu tijani abul abbas radiyallahu anhu da yace kada ku ƴan ɗariƙata ku danga auren sharifai ba ku kiyaye mutuncin su tsoron kiyaye mutuncin ma yace kada mutum ya auri sharifiya amma wani yazo ya nemi shawarar sa cikin sahabbansa yace yana son zai auri wata mata sharifiya yace to in ka aure ta ka raba hanya da ta in ka aure ta to ka raba hanya da ta shine malamai suke ta tawiloli shin wai wannan hanin gabarin dukkanin sharifi duk ɗan ɗari kasa ne kada wanda ya auri sharifiya koko a shi wannan shehu ya ga rashin dacewar shi da auren ne bisa la'akari da halin yi da ya sani ya hana ya wasu suka ce duk ɗan ɗari ka shehu ya hana wasu suka ce in yana halin ya taɓaitu ne ga shi ainihin wannan mutumin shi kaɗai amma saura wanda aka ga zai iya kiyayewa zai kula to ba laifi in ya aure wallahu a'lam to nan wa saboda tsananin soyayya sa da shugaba ne yake ganin cewa idan aka taɓa wa'insan to an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda aka bai yadda a kusance su da wani abu mara daɗi ba wa sahabati da san sahabban manzon Allah min al muhajirin wal ansari daga waɗanda suka yi hijira da kuma mutanen Madina masu taimakon addini wa adawatu man adahu da kuma kin wanda yake gafacece ne ya da sahabbai kada ka yadda a same ka kana kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakka yadda kam ka shiga cikin binciken ayyukan su ai sahabi wane guri ta tabbata dai sahabin manzon Allah ne to shi gure ba ne kada ka shiga cikin bas shi da zance ka tsaya abinda mai risala ya gaya mana muqaddima ko wal kaffu amma shakka bainahum mutun ya kame kawai kan abinda ya kudana tsakanin su ba ruwan kai shi da bakin ka dukkan su udulun masu adalci ne dan ko mutun ya sake ya kusa ma wannan kohon kusa fadi babba wanda zai wahala a je shi a dawo da ido da kohalaka yana da wuya wallahi eh abin da ya gudana tsakanin su wani lamari ne nasu kai yanzu cikin sa kake ba cikin sa kake ba ya kake kai cikin tabi'ai ne a'a tabi'u tabi'una a'a tabi'u tabi'u tabi'una a'a wai cikin suwa kake ne cikin sa karabu tukan ya buya eh to lalaba kare kare lahiya kada mu rubuta baki ciki in wani yazo ya kama wata kissa akai kaza sai kaje daga nan kana neman ka fara makin wani sahabi to duk a daga kamewa gabarin irin wayannan abubuwa eh zaka ga dai mawlan mu shehu Tijjani radiyallahu anhu shi sharifin kuma ya fi mu sanin komi da komi dangane da duk abin da ya shafi wayannan abubuwa to amma zaka ga baya fadin magana mara dadi akan kowane sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ta tabbata sahabi eh kuma ai Allah bai aiko ka me masa hisabi in ma akwai wanda yake kallon shi da wani abu daban to Allah ya wakilta ka ne ka shiga tsakanin shi da shi kai ya ka iya da kanka mu daina kama baki mu daina bari mu dinga kama baki mu kun sahabbai da Allah wa bughdhu man abghadahum da kin wanda yake kin sahabban manzon Allah wa sabbahum ko kuma ya zage su subhanallahi to mutun ya rika kaurace mu irin wanda ke aikata irin wannan malam sahabban nan wanda kuma muna karanta kullun cikin lissahin din duk abubuwan da kake ji a zuciyarka inda ka rayu da shugaba za ka yi su an ga sun rayu sun yi kai kila a yanzu ne kake jin da ka zo lokacin da ka yi kila da ka zo lokacin ka kasa yi su ka sun ga lokacin kuma sun yi kowa nan yana jin cewa zai miƙa wuyansa a sare saboda shugaba alaihi salatu wassalam su ba ji suke ba sun aikata haka kowa yana jin cewa a kan shugaba zai iya rabuwa da matan shi da ƴaƴan shi da dukiyar shi da komai da ya mallaka cikin mu'minai to su ba ji suke ba sun yi haka sun ba malam mutanen nan masu mutunci eh manyan mutane ne sahabban manzon Allah fa man ahabba shay'an wanda dai yake son wani abu ahabba man yuhibbu sai so wanda yake son wannan abu eh shi yasa dai Allah yana son shugaba alaihi salatu wassalam to idan kana son Allah ya so ka so annabi to kai ma da kake son shugaba alaihi salatu wassalam idan kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbe ka da kyau so al'ummar sa so duk wanda yake son shi dan wani sabani ya shiga tsakaninka da wani cikin masoya shugaba to kalli shugaban sai ka yahe mu wanda ya saba ma da kai ma da kanka saba ma kanka mutum bai ma kan shi daidai bai kai kadai in an barka da kanka ka ishi kanka matsala kana zanna lafiya rayuwa ta ma dadi ka so ka zan zaka ci haƙorin ka ya dage ya samu harshen ka ya garza ne ka zan ba ta to dan haƙorin harshen yayi rawa sai dai kuma azan na kuma shikenan kuma ta maka ko kuma kai kadai ka shaki kai mummunar shake wanda shikenan gaba ɗaya kuma kai ya dauce wa ba lafiya abin tun bai kai kadai ne to ya kai makan ka haka to kai ma baka makan ka daidai ba da kanka zaka zanna kana lissafa matsalolin ka wallahi ina da matsala inda wani kuma ya ga ma ita fada kai kan ka san cewa abu kaza da kai ba haka ya kamata ba saboda Allah bare kuma dan dan uwan ka ya dan ma wani abu sai ai hakuri eh a danga hakuri da Allah eh wa qad qala sallallahu alaihi wasallama al hasani wal husaini hakika shugaba alaihi salatu wassalam ya fada a cikin haƙin sayyidina al-Hasan ko sayyidina Hussein yace Allahumma inni uhibbuhum Allah kace da ina son Hassan ina son Hussein fa uhibbuhum Allah kai ma ka so su wa fi riwayatin fil Hasani a wata riwaya ta sayyidina al-Hasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma inni uhibbuhu fa uhibba man yuhibbuhu ya Allah ni ina son al-Hasan Allah ka so shi kuma ka so duk wanda yake son sa wa qala yana cewa a wani waje man ahabbahuma faqad ahabbani duk wanda ya so Hassan da Hussein to kuma hakika ni ya so inji manzon Allah wa man ahabbani faqad ahabballah wanda kuma duk yake so hakika Allah ya so wa man abghadahuma wanda yake kin su faqad abghadani hakika ni yake ki wa man abghadani wanda duk yake ni faqad abghadallah hakika ya ki Allah lamarin ba karami bane dama mun karanta a baya bin Allah abinda ake nihi da bin Allah shine kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tu'ihu tahtadu in kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kabi Allah kenan daidai bara ta bai ka to ya maganar Allah ba kuma in aka tambaye mutum me kafi so a rayuwar ka sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kada a ce to ina kabaro Allah kuma a ba na rarrabawa a fasali ba wannan rarrabawa in aka ce kai dawaka yadda dawaka aminta sai mutum ya ce na aminta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada a ce to Allah fa wanda ya faɗi wannan shi jahili ya jahilta marar manzon Allah ai Allah ne ya ce wa in tu'ihu mutane suka zo suke gaya ma shugaba alaihi salatu wassalam suke tattauna tsakanin cikin sahabbai to wallahi mun zaɓi shugaba shi muke so mun bashi komai na mu bayyana da shi Allah subhanahu wa ta'ala na ji kaza Allah shike kula da wannan bangaren shike nan ya turo jibril ji a tsaya ku shugaba ya ga ya ku kullum kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah ya maida su kan ya maida su hanya sahabbai mala sun ji dadin imani ki kai wato muna san Allah eh muna san Allah mu Allah ya mana mun zaba Allah ya bin da Allah Allah ya ce ha ba haka kike ni ba eh jibril ga ya ce ka shugaba Allah ya ga ya musu in dai Allah kuke so to ku bi ni ya rasulullah ga ya musu su bi ka eh wanda yake san Allah manzo Allah zai bi sannan dai nan gurin Allah yake kallo in bi Allah nan take ka ce gun Allah hauka kake ba ruwan Allah da kake wannan shi yasa su munafikai ba za su ji na ba baras kira ba saboda su sun ba wannan hadaran baya sai suka ce su Allah kadai suka sani Allah ya ce wallahi a wutan matan kasa zan sa fitar da baku da hankali fitar kin lasfali min al-layl lasaki ko yace kan karshe zai sa su tare da kafirai walan tajid lahu quna sira Allah ce mai taimakon su ma ba wanda zai taimaka musu wallahi duk al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya shiga wuta cikin wannan al'ummai zai in dai yayi imani da manzon Allah yayi imani yayi la ilaha illallah ma rasul akwai ta bakin shi wani miyagun ayyuka yayi ta aikatawa yayi ta aikatawa yayi ta to zai yi tsokan sa shi amma banda munafiki Allah ya ce su idan sun shiga fa cikin kafirai ma Allah zai sa su ka san babban matsalar kafirai innal munafiqina kafaru billahi haka Allah ya ce ka san me yasa Allah ya ce musu haka yace idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la-rasulullahi wallahu yashhadu innaka la-rasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakazibun su kun bala'in da ya ga musu wannan matsalar shine sun ce sun yi ima su sun tsaya a ilmiya la ilaha illallah amma da an kara gaba sai na muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su ba su yadda da ba su karba ba nan Allah ya ce to ku duk me mai ma ake da ku Allah ce ba ruwan su ya za su ce sun yadda da Allah su saba ma wannan hadarai Allah bai karbe su ba saboda haka zarar mutun ya fuskanci hadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya tayi gurin Allah ne kisa ka gama da akan hijira hadisul qudsi saboda ai muna gwar-gware da zamu gane sai Allah sai ce to faman kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu eh faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi yawa dan ka gane eh dan ka gane gaji kuma idan kai hijira ka tayi tan Madina ba amma za Allah dai zaka ga eh in ma Allah ake magana ai a makka kake shi yake ko ba haka ba to ka gani to saboda haka lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da nauyi sosai yana bukatar tsantsan yana da kirma da yawa eh wa qala Allah wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah Allah hadi ashabi na rika shi ku Allah na rika ku ji tsoran Allah kula sahabbaina la tattakizuhu qadam ba'i kada ku riki sahabbaina garadan karam bara wato inda nan za ku rika jewa suka da cin mutunci da aibatawa ba adi bayana maza la ce na rika shi ku Allah ku ji tsoran Allah ku ji tsoran Allah cikin sahabbaina kada ku yadda ku rike su a matsayin karam bara kowa ya kaso tin shi nan zai zuba kowa yake da ɗan magana nan zai yi suka shugaban ya za a yi haka sai faman abu wanda ya so sahabbaina fa bi hubbi ahabbuhum ya so su ne saboda yana so ni shi sa an aka ce hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta kunshi iyalan gidansa da sahabbansa da masoyansa ta kunshi su kada ka ce kai kana da tibi da shugaba alaihi salatu wasallam kana da ruwa da shi amma kuma ba ruwanka da wani cikin wa'annan na hadaran tasa ka ce ba ruwanka da wani sahabi kuma dan hadaran shugaba ne ka ce ba ruwanka da wani ahlul baiti ka san kai ka bantaro eh mutum ya debo maka shi ruwan da baka shi waman abgadahu wanda dai yake kin sahabbai fa bi bugudi abgadahu ya isu ne saboda yana kin waman azahum kad azani wanda duk ikita musu shugaba alaihi salatu wasallam yace to ya cuta mai waman azani wanda kawai aka ta haka a gare ni fa kad azallahu hakika ya cutar da Allah waman azallaha wanda aikata haka ga Allah yushiku an yi akuzahu saura kirin Allah ya kama shi da ke shi eh kaga san Allah ya kama to ba a kuce ba wa qala fi fatima radiyallahu anha shugaba alaihi salatu wasallam ya fada a cikin hakkin sayyidatu sa'il alamina eh shugaba matan duk duniya da lahira sai da fatima az-zahra binti sayyidina rasulullahi alaihi wasallam yace innaha bid'atun minni ita fatima tsoka ce daga jikina wani bangare ne na jikina ya goto bani ma a gazaba duk wanda ya bakanta mata rai ne ya bakanta ma rai malam akwai abin mamaki a cikin shanin nan wannan hadisin da kaji idan ya faɗi mata zahara wa alaihi salam tana zalle sai wani ya faranta mata rai shugaba alaihi salatu wasallam iya inda yake sai a ga shi cikin rahat farin ciki sai a ce to ya ma'aikin Allah ne ke faruwa ya ce Fatima ce wani ya faranta mare shine ni ma nake yi taya ta farin ciki shine ni ma nake farin ciki to haka kuma in wani ya tabo ta haka in wani ya tabo ta ai da yace bid'atun minni tsoka ce yanki ne daga jikina ai abin a tone yake ta abin da ya faranta mata shugaba na cikin wannan farin ciki tunda kuma ya tsata wallahi yana sanin shi ya ji shi wannan na daga cikin dalilin da ya faru lokacin kan gonan nan ta Fadak bayan wafatin shugaba alaihi salatu wassalam sai da Fatima alaihi salatu wassalam ta zo idan kire duk an jiji likita abin an fata tsantsan amma dai abin da ya faru da na sani shi zan fada wanda kuma shine abin da ya faru shikenan da ta zo sai take magana ma sayyidina Abubakar cewa to ina magana ta da sunan wannan gona sai sayyidina Abubakar yace mata yace ya sayyida Fatima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kunne na najiya fa ina wajen yace mu jama'ar annabawa ba a gada sai take to yanzu kai idan ka mutu yace mu sayyidina Abubakar alaihi salatu wassalam yanzu kai in ka mutu za a gaje ka yace za a gaje ni mana ni ba annabi bane maga ƴaƴana za su gaje ni sai ce to mu ma ka babu na magada sai ce ai alaihi salatu wassalam shugaba alaihi salatu wassalam ya ga ya mun cewa a ci gaba da yin yadda yake yi da wannan gore da wannan abin da ya bari to shikenan sai ta tafi gida abin ya dan taba mata zuciya haka sai na Abubakar ya shiga cikin tashin hankalin da ba taba gani ba yar sai da dai yace to ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya man ni da shi bazan iya sauka kan wannan umarnin da manzon Allah ba to ga kuma wata matsala kuma abinda ita Fatima ranta ya so su wannan abin ya taba shugaba to ya zaki an ce sai tashi gidan kuka yaje lallashi yace ya sayar sai sai alani ya hawo wallahi ba ni nufin saba muku yace ina son ki ba ni lokaci ki saurare ni yace wallahi da uwata da ubana da matana da ƴaƴana da dukiyata da duk abin da na mallaka da gari na da na fuso da komai nawa na tattara na fashi na biyo mahaifinki wannan gari na Madina domin kyautata muku in muku hidima don farin cikin ku komai nawa ya kare ta in yi muku hidima wallahi wallahi ba zan taɓa samun kwanciyar hankali ba ma damar ku hankalin ku bai kwanta ina lallashin ki ina neman dan Allah ya yi ki man afuwa wannan alamun canjin taɓin zuciya da muka gani a gare ki ki saki saboda na san duk abin da ya taɓa zuciya ce ina so sarin shi ki man afuwa ta ce ba komai ka je na yi maka komai ya wuce amma wannan abin yanzu in kaje da ake juya wannan zantan in kaje da ake juya wannan zantan malam muji tsoron Allah yan sayyidina Abubakar wanda baban shi Abu Quhafa ba mun karanta fa karatun jiya ko jiya ne ke karantiya baban shi Abu Quhafa ya tsoha duku yazo zai musulunta da yazo zai musulunta sai shugaba alaihi salatu wasallam itidadi sai ya ce ya Abubakar ina ka da baka kawo shi ba da ka kira mu mun je can mun bashi musulunci sai na Abubakar shi kuma fifara kamar ya fice da kuka yace wallahi ya rasulullah musulunta Abu Talib ya faranta min rai akan musulunta wannan ba ba saboda Abu Talib in yi musulunta cikin ku yake ya rasulullah za ku fitin dadi ni wallahi da Abu Talib ne ya musulunta da na fi farin ciki baban shi ne abinda ya faɗa ke ai kaga yanzu ya sallama uban ko to dan shi ya sunan baban dan sai Abubakar Abdurrahman ko shi kenan kafin ya musulunta ai da gaba ya musulunta an zo za a yaji sai shi dan sayyidina Abubakar ya fito yana kirari yana ruri waye zai fito sai na Abubakar ya ce ya rasulullah bari ka so mashi banne da shi karin kuso mashi har ya fita manzala ya dawo shi yace ya Abubakar mace ina bi da zaki jiyar da ni dadi dan ta kallon ka daga nake ganin ka tare da ni ina jin dadi yace ai kai tsakani na da kai kamar tsakanin ji da gani ne eh kamar tsakanin ji da gani ne yace da faranta man rai kan saka kan cewa ka tare da ni ya hakuri dawo Abubakar dawo wani iti da kaga san kuban kaga ya sallamai kuma ya sallamu ga dan nan kuma shine kuma ya sallamai wannan ne zaka zarga da cewa ya cuta mai iyalin shugaba alaihi salatu wassalam yana cikin iyalin ya bai san abin da ake ciki ba shugaba alaihi salatu wassalam ranan hijira Allah ya saukar da aya kar masa garar yazo yana gaya ma Abubakar cewa to ga abin da sako yazo a cikin wannan dare ya shin hida shi ya gyara da iyalin dare yayi cewa a gida zai kwana a iya ilimin su bai shirye zuwa kofar gida ba shugaba alaihi salatu wasallam yazo isa mai shi ya gaya mai cewa to ga abinda Allah ya yi ko da shi ni amman kuma ni zan yi hijira Abubakar saboda haka mutane ga shiga yace ya rasulullahi as-suhbatu ya rasulullahi amman alfarma mutai tare ya ma'aikin Allah kar ka bar nan ai bakke rayuwa nan ba garin matan shi garin ƴaƴan shi garin komai na shi ya fi shugaba ko nan da bakin kasuwa ba shirye zuwa wani yazo zai tahiya ta kai zaka ji abin ya mana wani shi ko tahiya ce wanda ya san an tahiyar nan yayi Allah kuma aka ce akan hanyar wannan tahiyar aka hada da mafiya girma hadararruka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke tausar shi an zo an shigo cikin kogo ana cikin wannan kogon ita shi al'aida ta shugaba alaihi salatu wasalam duk abin da Allah ya halitta yana gaida manzon Allah yazo ya shiga cikin kogo dabbobin da ke cikin kogon suna ta kawo gaisuwa kurciya ta zo ta kai gaisuwa tayi kai saboda ta bada sahu ta bada kafa ita ma tayi nata jihadin kisa kizo shugaban masaka iya shiga shi ma yazo yi saka ya koma yana ma annabi salati ina kai gaisuwa saboda a bada kafa to akwai wata mahaukaciyar matijiya a cikin kogon ta zo kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana son ta zo ta kawo gaisuwa wa shugaba alaihi salatu wasalam shugaban halitta ya zo da ta zo tana nishadi ta taho ta ga wazi hana ta kawai sai ta ga wani an sa wata kafa an tare ta cika fata sara fasara ta hauka saboda wallahi ta zo ne ta zo ta gaida Allah shi ko yace to lallai yau lalan mutuwa ta da in tira kafa ta wannan abin da ke man wannan mahaukaciyar sare izo ki aikata rashin ladabi ga wannan bangare na shugaba gara yau ummatu ban nan ai sanannen da himmati je ya maida shi faki jikin shi dau zafi yana ta farfasa zafin da ke zuba na gumi ya zuba a jikin shugaba alaihi salatu wasallam shi kuma ya ki shingida cinyoyin sa yana abuba wannan gumin yana zuba ya ki duma hankalin shi kuma na kan shugaba yana abin da ke sara yi sararka wallahi ba ni ka taba annabi wannan zafin gumin nashi ki zuba shugaba alaihi salatu wasallam ki ce ke faruwa ya amma ba ne ke faruwa yace ba komai ya mai kamalla ba ko yace Abubakar me yake faruwa yace a cikin ramar nan akwai wani abu dake so ya fito ya aikata wani abu shine na tanne shi yace daga kafa kai Abubakar sai ga mutunje ta yi a fusace tazo ta nada ta lankafa ta kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai tana san ta gaishe mu tana sa zo ta kawo gaisuwa ne kuma ta tare ta wanda yayi wannan an tafi ana kan hanyar hijira Suraqah bin Malik kakkarwa ne da Quraishawa suka sa raƙumi 100 ga duk wanda ya kawo shugaba alaihi salatu wasallam kar a bashi je Madina raƙumi 100 suka sa Suraqa mahaukacin mai ƙarfi ne ta bayan gida haka ya kawo a cikin wannan ashfa din ta bayan gida ya je hudukin sa ka kalli mutumin nan kai mutanen zalama ce kawai ka hinke zaka ya lokaci ya kare wani ya kashi kuma ya bi shi shi kuma ya san barayin hanyoyin bin Madina da yazo ba ya ci musu akan hanya ba sai na Abubakar ya tsaya dama da manzon Allah ya dawo ɗaya damar asan shi ko ina ke fita dama ne ya tsaya wannan damar ta kudu ya dawo ɗaya damar ta arewa ya tahi ya dawo nan yana kewayawa manzo Allah sai ce Abubakar ya aka ya ce ya rasulullah ina dawo nan wajen ku ci kada wani yazo ta san wajen ya in koma in na koma kuma ya in ci kada wani yazo ya in dawo yace kar ka ji tsoro Allah yana tare da mu inna Allah ma'a yace kar ka damu Allah yana tare da mu ba abin da za su yi wai wannan mutum wannan afaitaccen wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan an auna imanin al'umma ta tun daga na farko har na ƙarshe aka tara imanin su guri daya aka ware Abubakar imanin da guri daya imanin yadda sallama wasa ga shugaba shi kadai ya hidu duk al'umma annabi gaba daya tun daga kan kubar har ya zo a ƙarshen musulmi wai wannan ne za a soke shi kuma a ce so ake wai a san lafiya ta ya malam mun yi darasan kamar ba mu gode bane ba kamar ba mu gode bane ai in abi ya kama ba eh maka yadda za ka yi ko fiye da yadda za ka yi ai ba gode ba ai haƙƙin halitta ta gaba ɗaya take maki manzon Allah Allah ya ce in ma ba za ku taimake shi ba Allah zai taimaki kayan shi to ba mu nan san da izo wajibin kowa ne ya fa masa ya taimake shi ibada da ibada dukiya ibada komai saboda annabi ba mu wajen su suna abun ma da suka yi ya kiki tunanin mu kuma da wannan zamu saka musu mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah to wannan shine abin da ya faru eh ya nemi yardar kuma tayar eh kuma tayar yawa ya nemi yardar tayar ina miki karanta yace masaida Aisha a cikin sha'anin Usama ta dan Zaid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mata Allah ya kara masa yarda yace ahibbihi ki so shi yace ki so shi domin ni ina son shi sayyidina usama ta dan zai hibbun nabi ibn hibbun nabi eh masoyin shugaba dan masoyin shugaba wannan san ji dadin su shi ba an masa wannan shi da a duniya eh an masa sai da shi masoyin manzon Allah sunan sa ma kenan in baka ce haka ba da wanda kuke niyo masoyin annabi dan masoyin annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha ki so shi domin ni ina san shi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah malan sahabbai sun more haka Ja'far Riya manzo Allah ya gaya mace yace dabi'a ka tana kama da irin tawa dabi'a wani ko manzo Allah ce me kai amintacce ne a cikin al'umma wani ko manzo Allah sai ce kai zaka rika tutar masu karatun Qur'ani ranar lahira kai wani ko manzo Allah sai ce kai ke dafa min kai ke taimaka min sun more malam in zamu tashi tsaye mu ta musu addu'a mu ta biyan su mu ta koyi da su mu ha yace maka gama gyara kan mahamma koma hada ha na yace ayan imani shine san mutanen Madina alaman imani shine san mutanen Madina bugudohum alama ta munafunci shine kin su na zin shi wa fi hadisi bin umar yazo a cikin hadisin abdullahi dan umar man ahabba al-araba fadhu bi ahabbahu wanda dai yake san larabawa wanda dai yaso su inji shugaba to da so na ne yaso su wa man abghadahu wanda yake larabawa fa bi bughdi abghadahu ya ki su ne saboda kina to da haka jama'a dole mu so larabawa dole mu so larabawa kuma dole mu so larabci mu so larabawa mu so larabci kin mutun daban kin aikin sa daban mu rika bambancewa mu matsalar mu shine babu bambanta tsakanin kin mutun da kin aikin sa mara kyau in mutun yayi wani abu da bai da kyau he mu koma kin mutumin he ya fa abun ma ya kana da Allah da shi dan Allah da ni daga haka ma har wanda ya musulunci sai muka zama mashi matsala mu musulmai a wasu lokuta eh ai tubabbe ne to ka ji sunan ya tubabbe kai baka san tuba a gurin Allah Allahumma ja'alni minat tawabin da kake karanta ko ƙarya kake ai tuba ake nema ko sai bil haqiqati bisa ga haqiqan lamari man ahabba shay'an duk wanda yaso wani abu ahabba kullu shay'in yuhibbuhu zai so duk abin da ke son wannan abin da yake so wa hadhihi siratu salafi wannan shine tarihin magabata shine dabi'ar su haka saka kasance eh haka saka kasance hatta fil mubahati kai har a cikin abubuwa na halal wa shahawatin nafsi da shahawa ta rai ba sababbin manzon Allah ba a cikin abu na halal abubuwa na halal da kuma abubuwa waɗanda suke na sha'awa ta zuciya a cikin komai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yi wa kada qala anas hina ra annabiyyi sallallahu alaihi wasallama yatatabba'u dubba'a hakika sayyidina anas ya faɗa yayin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bibiyar dubba'a kulqutu shi kulqutu shine dangi na irin su kankana irin su a gurji din nan irin su a kabewa din nan da sauransu nau'in kulqutu to ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bibiyar sa min hawalil qasati a cikin dan kwanancin abinci a cikin dan faranti ya ga shugaba alaihi salatu wasallam yana bibiyar wannan dubba din yace famazilatu uhibbu dubba min yawm izn yace tun daga wannan ranar ban gushe ba ni kuma ina son kulqutu tun daga ranar nan nake ina son shi eh saboda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son abu wa hadha al-hasan bin aliyyin ga hasan dan aliyyin nan karamallahu wajhahu radiyallahu anhum wa abdullahi bin abbas da abdullahi dan abbas wa bin ja'far da abdullahi bin ja'far radiyallahu anhum Allah ya jida su uku nan a tausalma shikenan ya saka ta gurin salma ita wannan salma din bararren manzon Allah ce baiwa ce a gidan shugaba da iyan ta da suka zo gurin ta kuma a lokacin tana daga cikin masu hada abin da za a yi ta a gida wasu alumu ne suke tambayar ta an tasna'a lahum na'ama suka ce da Allah ta dan hada musu wani abinci mimma kana yu'jibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga abin da shugaba yake so sai suka ce da Allah abin da muke so ki dan hada mana wani nau'in abinci irin nau'in abincin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke so irin ya zaki dan hada mana mu ma mu dan ci mu koyi da shugaba eh ka gane ko to an ce abincin da ta hada masa din sai ta ce to a nemo garin farau gari haka sai aka dan watsa mai ruwa sai a dan zuba mai haka sai a dan ci kwatan kwacin dai irin yadda ake hada irin kamar a ce kalallaba din nan haka ko sai a dan sa mai kamar dai nau'in irin dan kullu da ake yin yan kalallaba haka ko irin yan shagoba da ake tuwa ne ko menene kwatan kwacin irin wannan nau'in to ta ce za a kawo kullu za a kawo gari sai a sa ruwa a motsa sai a sa mai ya kaga da an soya ya zama kalallaba wallahu alam wallahu alam wa kana bin umara ilbasu ni'ala sattiya sayyidina abdullahi dan umar ya kasance yana sa takalma sattiya sabbatse irin takalmi wanda ake da fata sa sai a karkada fata a goge ta sai taushi ta zama kamar irin fata dai ta salaya sai taushi haka ko kuma a goggoge fata dai a kakkade ta irin takalman nan na mutanen Niger zamu ce kidan ko ne dinaga bai kabau kabo haka eh to yana sa su wayas na'u wayas bago fi sufrati kuma na yana rina gashin shi da mai kafa kafa ce wai me yasa yake haka in so min ra annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqalu na wa zalika yaga shugaba sallallahu yana aika cikin kwacin haka yana sa takalma safiya kuma yana fiyin rini a gemun sallallahu alaihi wasallama da mai kafa kafa haka ومنه ينادك تكي بغض من أبغض الله ورسوله إن دون إكي إن الله دمان دنسا ومؤادات من آداه يوكما غابة تسين ياد دون إكي غابة تسين ياد لمر الله دمان دن الله ومجانبة من خالف سنته يوكما نيسان سن دون إساب مسنة من ذا الله كيني سنشي وابتدع في دينه يكي كري أتكم الدين انسا واتسكاله كل أمر يكالف شريعته sannan yana daga ciki jin nauyin duk wani al'amari da ya saba ma shari'ar manzon Allah ka rika jin nauyin aikata abin ka kai zai yi wani aikata kaza ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yau to ka rika jin haka qala Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasuluhu ba za ka samu mutane ba wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira kuma suna kullu soyayya tsakanin wanda ya bauɗe makikibin Allah ya kibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai san Allah da manzon Allah bai bin su da gaskiya to zai ki wanda yake kin eh haka kaida take wa haula ya ashabu sallallahu alaihi wasallama ga sahabban shugaba alaihi salatu wasallam nan kada katalu ahibba'ahum sun kashe masoyan su da yawan so su suka kashe ayyan su da yawan su iyayen su suka kashe iyayen su kuma wasu ƴaƴan kuma suka kashe iyayensu wa abna'uhum da ƴaƴayensu fi martatihi domin neman yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala abdullahi bin ubayy dan kenan ba uba dan abdullahi bin ubayy bin salul shine shugaban munafiki ko to yana da shi ma dan sunan sa abdullahi bin ubayy bin salul to shi dan mutumin kirki ne sahaban manzon Allah yace yake gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laushi ita la ataituka bi ra'si a wallahi ya rasulullah duk wannan abin da kaga wannan mahaifin da wani wallahi da kaso da kayan da naje na kawo maka kanshi wallahi da na kawo maka kanshi malam sun sallama gaba ɗayan sallama a cikin sha'anin shugaba alaihi salatu wasalam shine alqadi yace in baka gane ba yani abahu yana nihin baban shi eh shi baban nashi da manzo Allah ya yarda da ya taɓa kanshi ya kawo mishi wallahi wa minha yana daga ciki an yi hubbal qur'ana to yana daga alamar san shugaba alaihi salatu wasallam mutum ya rika san qur'ani allazi ata bihi sallallahu alaihi wasallam wanda shugaba alaihi salatu wasallam zo da shi wa hada bihi ishriye wa hatada ishriyu wa takallaka bihi kuma yayi dabi'u da shi ya zama dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabi'un qur'ani ne hatta qalat aisha radhiyallahu anha har sai da sayyida aisha ta bada labari cewa kana kulqul qur'an an tambaye ta waya dabi'un ya halayen shugaba suke ce a ai kar ku wani sai da isa dabi'un sa dai shine alqur'ani wannan babban magana ce duk abin da qur'ani iya ce da shi izo da ayi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin yin abin duk abin da qur'ani ini santa ai hana manzo Allah na cikin ni santa da abin wa hubbu lil qur'ani yana daga san mutun ga qur'ani tilawatu yawan karanta alqur'ani din wal amalu bihi da kuma aiki da qur'ani din wa tafahumuhu da kuma neman fahimta a cikin ma'anonin alqur'ani shi yasa zaka ga yana daga cikin sharadin malamu shuhu jani a yana so cikin dan dariqa ya zama cewa a rana yayi raganci ya karanta izobi na alqur'ani yayi raganci bai kokari ba ya karanta izobi na alqur'ani saboda dariqar tijaniya dariqar ilimi ce dariqar alqur'ani ce wa yuhibbu sunnatahu sannan kuma mutun ya son ya so sunnan manzon Allah wa yaqifa inda hududiha sannan ya riƙa tsayawa inda sunnah tayi dokoki tayi yakoki duk inda aka ce nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya to kai ma ka tsaya shi yasa malam Shehu Ibrahim ke cewa za sa da khairun nasi sirtu wa rabu wa in halla yawmin fal masiru ba'idu koyi ne da shugaba saboda tsananin soyayya ala sahalu min abdullah at-tustari kenan yace alamatu hubbillah yana daga alamar san Allah hubbul qur'ani san alqur'ani wa alamatu hubbil qur'ani yana daga alamar san alqur'ani hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam san shugaba sallallahu alaihi wasallam wa alamatu hubbun nabi sallallahu alaihi wasallama yana daga alamar san shugaba hubbus sunnati san sunna wa alamatu hubbus sunnati yana daga alamar san sunnan shugaba hubbul akhirati sallallahu alaihi wasallam وعلامة حب الآخرة علامة صلى لاهرة بغض الدنيا إن دنيا وعلامة بغض الدنيا علامة إن دنيا الله يذكر منها إلا زادا كذا متنجت أنا دون أبن الدنيا سيدان غزري وبلغت سيدان غزري أبن ذي إسم مسا إلى الآخرة تزوى لاهرة وقال ابن مسعود الله ابن مسعود ياتي لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله عبد الله بن مسعود yace shi baya tambayar kowane mutum akan kansa in yana san halin mutum baya tambayar mutum din waya halin sa yake ya gace oh kawai yana tambaye shi ya yake da qur'ani yana san alqur'ani in yace eh yana san alqur'ani fa in kana yuhibbu alqur'ana in yana yana san alqur'ani fahuwa yuhibbu Allah wa rasuluhu to yana san Allah da manzon Allah ke yace duk wanda bai san Allah da manzon Allah to baya san qur'ani kisa da kaga mutun ya cika zafi-zafi cikin in lamarin qur'ani to wannan yana da matsala ne da musuluncin ba gaba kidiya eh yana da matsala da musulunci wa min alamatu hubbuhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga alamar soyayyar mutun da shugaba alaihi salatu wasalam shafa'atuhu ala faqatuhu ala ummati tausayi ga al'umma annabi mutun ya rika jin lamarin al'umma ya dame shi indai kamar halin nan da ake ciki ga tsananin ta ko ina abubuwa hidi la haula wala quwwata illa billah labarin da ka ji yau isa ka koka go da kai in yau ka ji wani abu ya baka tsama gobe sai ka ji wani abu da ya saka koka in ka ji wani abu da ya saka koka jibi sai ka ji wani abu da in dai haka ne sai ka suma lamarin ya kai inda yake to mutum ya rika ji a cikin zuciyarsa yana tausayin al'umma ya rika jin da yana da dama da ya kawo ma al'umma mahita inda dama a hannun shi take ya rika jin yadda ake cikin kunci mutane abinda za su ci ma ina neman in gagare su mutum ya rika jin da ya taimaka musu to da bai iyawa ma to yayi bakin kokarin shi dan abinda kake da shi din taimaka da abinda kake iya taimakawa da shi idan ka kasa ba ka da komai da zaka taimaki kowa da shi amma dai kana da abin da zaka taka koshi ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abincin mutum ɗaya zai ishi mutum biyu diban mu wani ciki dan ba wani mabaraci ciki in ba ka iya rabawa biyu ba shi rabi raba uku ka bashi kashi ɗaya kai ka taka shi biyu ai ka ci da yawa abin da kake da shi kake ganin bai ishe ka ba dan abin da zaka Allah ka ba wani in ka bashi shi kuma ranar sai yayi tarihi a wannan ranar cewa ai rana ka na ko da kai azumi na samu abin da zan ci wani ya taimaka min saboda haka dan Allah mu rika taimako marika jin tausayin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga alamar soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama musharrafa wa karrama wa majida wa azam karika jin cewa kana tausaya ma al'umman shi saboda lamarin al'umman nan yana da nauyi a gurin manzon Allah azizun alaihi ma antum duk abin da ya zama ya wahalar da al'umman nan ya zama babban abu gurin zai bata wuya wannan abun babban lamari ne gurin manzon Allah baya san abin kuma yana ne yana kokarin tunkuɗe musu abin to saboda haka kai ma ka sa haka a zuciyarka ka sa ya za ka yi ka samar da su daga damuwar da suke ciki inda kana iyawa da baka iyawa to mana gwargwado kai eh shafaqatuhu ala ummatihi tausayi ga al'ummarsa wa nusuhu lahum da kuma nasiha ga al'umma annabi wa sa'yuhu fi masalihim eh nasiha shine nufin alkhairi eh nufin alkhairi ka rika nufin alkhairi gare su ka rika gaya musu gaskiya ka rika nufin su da alkhairi wa sa'yuhu fi masalihihim da kuma dawainiya cikin abin da zai kawo gyara a cikin al'umma wa rabbul madari anhum da dauke duk abin da zai cutar da su in kaga mutum bai damu da duk wani abu da zai cutar da wannan al'umma ba to be babu soyayya da ake so a cikin zuciya sa amma inda soyayya ta mai duru a zuciya wallahi bai da damuwa sai damuwa al'umma annabi saboda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai farin ciki da haka kama kana sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufan rahiman kuma yadda shugaba alaihi salatu wasallam ya kasance mai tausayi mai jin ƙai ga mu'mini ومن علامات تمام محبته ينا دغ علامات تكسويه شوغبا زهود مدئها في الدنيا غدن دنيار مي دعوه سويه النبي يا زما كاي دا كيكي دعوان كانا سان منزا الله ا دكا كانا غدن دنيا الحمد لله شيخ يا منا بيان ابنده اكي ني دا غدن دنيا اي شيخ يسي با وي شيكينن kuma wai kai ga zahidi kuma sai ya zama duk wani abu na duniya baka san shi baka san abinci mai dadi baka san riga mai kyau baka san duk wata harka ta kai harka ta ta kashufi ita kaza ba to wannan ba shi bane gudun duniya abinda ake cewa gudun duniya bisa ga hakikanin sa inji shi na hudi daidai yace shine lamarin Allah da manzon Allah ya gaba a cikin zuciyar ko me ba wannan ba yana kai na baya kun wani abu gare ka na duniya bai gaban ka bai cikin zuciyar ka yana a hannun ka duk abin da ke a hannun ka zaka ban mai kashi ne fa ka tura san abin duniya a zuciyar ka sannan ba za ka far sa ba za ka saba ma Allah dan neman wata biyan bukata ba wanda yake zahiri ba zai zuba ba zai tata ba ba zai riya ba ba zai aikata wani abu dan wata neman biyan bukata ba indai akwai saban Allah a cikin abin indai akwai duniya a cikin abin san duniya shine mutum ya ketare duk dokokin Allah dan neman wata biyan bukata ta shi ko ta kudi ko ta wani mulki ko sarauta ko wani abin duniya wannan shine abin da ake ce ma san duniya san duniya gudun duniya shine mutum ya zama abin da ke cikin zuciyarsa Allah da manzon Allah da neman yardar su saboda haka abin da yake da shi a hannu zai miƙa abin da bai zo hannun ya ba zai neme ya ta halatta ta hanya zai kiyaye dokokin Allah zai yi sallah zai azumi zai zakka zai haji zai kiyaye shari'a ba zai aikata san zuciya ba wannan shine gudun duniya amma da mutum ya zama bai sa riga mai kyau bai cin abinci mai kyau bai cika yawan yi wa mutane magana ba amma in ya ga haram ya hambara shubha ya hambara sallah ya tsallake kaza ai dan duniya ne ai mashhurin din duniya ne wani eh zahidin shine dai zahidin koda ya sa koda ya hau jib eh koda ya sa coat irin riga to shi abin a cikin zuciya ya mu'amala ya take da Allah ya kiyaye shi da shari'a ya taimakon shi da halitta ina fatan mun gane zuhudu mudda'iya fi dunya wa isaruhu alfaqara da kuma zaban talauci ya zabi talauci wattisafuhu bihi kuma ya rika fafantuwa da talauci din wa kada qala sallallahu alaihi wasallam la abi sa'id al-khudri hakika shugaba alaihi salatu wasallam ya fada ba abi sa'id al-khudri yace innal faqara ila man yuhibbuni minkum asra'u min as-sayli min ala al-wadi aw al-jabali ila asfalihi shugaba alaihi salatu wasallam inna al-faqara lallai talauci ila man yuhibbuni minkum yazuwa ga wanda yake so na a cikin ku talauci zuwa ga wanda yake so na a cikin ku asaraku ya fukkawo fadawa min as-sayli daga ruwan kuje kwaren mama kwaren yego ruwa da ya taho sha daga al-wadi daga saman wadi aw al-jabal ko saman tudu ila asfalihi zuwa ƙasa talauci ya fi saurin afka ma masoyina fiye da yadda ruwa yake saurin gangarowa daga saman dutse yayi ƙasa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abu Sa'id al-Khudri to menene ma'anar wannan talaucin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da yawa daga malamai sun dauke shi da ma'anar shi ta zahiri da yawan malamai sun dauke shi da ma'ana ta zahiri a fasarar wannan hadisin amma wasu malaman suna ganin musamman daga cikin yankin sufayi suna ganin cewa wannan faqar din yana magana ne akan haqiqatul faqar shine faqar fillahi malam mutum ne duk abin da yake da shi duk abin da ake nema na bukata yana da shi yana da kudi yana da mata yana da gida yana da ƴaƴa yana da dukiya yana da komai da rayuwa ke bukata amma babu komai a cikin zuciyarsa sai Allah sai manzon Allah wannan shine hakikanin muqamin faqaru billahi talaka ne a gurin Allah yana kasan da kai ba abin da yake nema sai saduwa da Allah da manzon Allah to wannan abin da yake tsaro a zuciya da Allah wata ma'amala zai da wayannan abubuwan da ya mallaka yanzu ba mu fasaishe shi komai ba zai dauke shi ta miƙawa ne sai ya zama abin baya a cikin zuciyarsa da manta zaka ga manyan bayan Allah ana musu kyauta ta manyan miliyoyin kudade sai su maki ansa wani lokaci kuma a ansa kuma a bada nan take ko kamar irin miliyoyin riyal da aka yi musu Ibrahim radiyallahu anhu kyauta su a Jidda ko aka yi musu kyauta su he wani zai ce to akrama ka ba mai aski aka ce nan take ba mai askin su kyauta da su da kuma wasu nadin kudaden da aka yi musu kuma da ya rabar da su kamar da shehi yake ba mu labari yace shi Allah razzaki suna tare da shi a Madina sai wani mutum ya zo da riyal miliyan 10 a lokacin riyal miliyan 10 ko ji yana ce ya karama mai magana nan a cikin karatu riyal miliyan 10 da yazo da wannan kudi sai yace shehi ai man addu'a shehi yace ba zai alsawa ba sai yayyayyayyay yace ba zai alsawa ba sai kasan daga cikin wanda yake da shehi ya mutu sunan wani alaji yace yace shehi ce Halifa yace ni na tambaye shi nace to shehi na ga ba kwalci wannan ba yace eh da wannan shi wata bukata yake nema a gurin Allah kuma bukatar ba ta gaskiya ba ce wata mata yake so ta so shi ta yi ta da shi kuma ba auren ta zai ba auren ta ba akwai wata manufa da take da ita akan mata shine yake so in bai addu'a shine ya kawo wannan kudi kaji ho wali kai shine ya kawo su ba zan ansa ba to ka to irin wannan duniya ce ba ta shiga cikin zuciyar ba abin da yake bukata sai manzon Allah to wannan shine hakikan ma'anan fakaru a gurin su ba yi su kuma to shine malamai suka ce to wannan fakaru din da wannan hadisin ke magana fakaru ne da ma'anar talauci na zahiri na arsa kudi ko ko talauci fakaru ne da waccan ma'anar ta fi ta mata ga kudin amma kuma arsa saboda mai saboda an miƙa su cikin cewa da Allah da manzon Allah irin kudin su sahabbai kenan haka suka tafiyar da su ko kamar irin sayyidina Abdurrahman bin Auf ba mai kudin shi ba mai kyautar shi ba kuma irin kudin sayyidina Usman irin kudin sayyidina Abubakar Siddiq ka gani to wallahu alam wa fi hadisi Abdullah ibn Mughaffal yalo a cikin hadisin Abdullah ibn Mughaffal kala yace kala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ga alaihi salatu wassalam yace ya rasulullahi inni uhibbuka yace ya ma'aikin Allah wallahi ina son ka ya rasulullahi wannan shi kadai san abin da yaji a cikin zuciyarsa yazo yi maganar nan malam ya ji abin dole sai an tanka ya rasa yadda zai yi yace ya ma'aikin Allah wallahi ina son fa kala sai shugaba ya ce yanzu ma ta gulu maganar nan ba da ku faɗa ka duba ta zuwa duba hukun abin da ka faɗa cewa fa kai kana ka hudu ba sake dubawa kala mutumin da ya ƙara cewa ya ce wallahi inni uhibbuka naran sai da Allah ina son ka ka san me yayi salasa baratu so uku ina mai baita na wallahi wallahi inni uhibbuka wallahi ina mai baita kai wannan ta gaske yake kala sai shugaba yace in kunta tuhibbuni in dai ka kasance kana so na fa a'iddal lil faqri tijfafan to ka ta nazamma talauci lipidi tijfafan ka san lipidi hausawa lipidi an san lipidi ma ga nan na doki ake sa ma doki an san lipidi ko ga nan ana sa ma doki da ake dan rufa mashi nan dan ya samu saukin zahir rana kuma shine lipidi abinda ake dan ya hawa dokin nan a jikin shi haka mutane ma na sa shi na duka in dai an sa saboda a samu sauki a yafa mai dinnan a yasira dan a samu saukin rana ko wani abu haka shine lipidi da me yake shi lipidin me yake tsarewa ba yana kiyaye zahir tsananin zahir rana ba to ta na zamma talauci kariya ta na ji lipidi na talauci wanda zaka dan ya hawa ka saukin zahir shi imani ke ai in zuciya ta tafi gurin Allah ba ma a gane ana cikin matsala ce ya ce duk wahalhalun da muke ji na duniyan nan duk wahalhalun da muke ji gurgurdan yadda zuciyar mutum ta tafi da nisa cikin san annabi gurgurdan yadda yake jin raɗaɗi na zahiri in mutum ya tafi ciki sai ma aka kallon shi na cikin wahala shi kuma ruwan shi ya ma yi ku jin daɗi saboda abin da ke bashi wahala da kuke gani shi ne ganin abin zuciyar shi na tanna mu'amala da shugaba ko wanda saka bai mantawa da shi to me zai dame shi abin da zai dame shi to wannan shine kariya kenan والله أعلم والله أعلم. ثم ذكر نحو حديث أبي سعيد بمعناه سننيا أم بشكتن كتن حديث أبي سعيد تنتم إرم معنسا. الفصل الخامس فصل نبير معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم معنى السوية يشوغ با صلى الله عليه وسلم وحقيقتها دكو بويش منين حقيقة نسوية ينه يتأخذ لفن ناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسن يساباني سن أرجونا دفن تامانا أتكين حقيقة نسوية يشوغ با صلى الله عليه وسلم دسان الله ويمي حقيقة نهيني وكسرت عبارتهم فسرور ما لم يسن يويتا في ذلك أتكين وانا ليست ترجع بلا حقيقة amma dai dukkanta ba ta juyowa bisa ga haƙiƙan lamari ba ta juyawa cikin ila ikhtilafi maqalin ba ta juyawa cikin sabanin zance sabanin nasu ba a iya magana ya tsaya ba wani yace a tafi da gudu wani yace a tahi a guje a'a ba cikin wannan sabanin ya tsaya ba a'a walakin na ikhtilafu ahwalin sai dai sabani ne na halaye wani ya ce yanayi kaza shine alama ta haƙiƙan soyayya annabi wani kuma ya faɗi wani yanayin ba wannan ba an gane al-sufyanu sufyanu yace al-mahabbatu ita abinda ake ce masa soyayya a ganin ya ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam bin manzon Allah alaihi salatu wasalam ka annahu iltafata ila qawlihi ta'ala kai ka ce shi ya juya ne zuwa ga anan al-fadan Allah madaukakin sarki qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kaga yanzu wannan ma'anar ta sufyanu ta karkata ne zuwa ga waccan ayi cewa in kuna son Allah to ku bi ni sai yake ganin bin albin manzon Allah shine haƙiƙan alamar soyayya wa qala ba'dhum bangaren malamai sun ce mahabbatur rasuli soyayya shugaba i'tiqadu nusratihi shine mutun ya kudirce taimakon manzon Allah yasa arin ya cewa duk inda zai idafa malamar addinin manzon Allah wa zabu an sannatihi da bada kariya ga sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyadu laha da kuma jawuwa zuwa ga sunnai duk abinda aka ce ga yadda shugaba yi mutun yaji ya fi hakan zai yi shi ma wa haibatu mukalafatihi da kuma jin kwarjinin saba ma annabi mutun ya rika jin kwarjini duk in yazo zai aikata wani abu wanda manzon Allah bai ji kwarjini ko he kasa ya hakura saboda yadda yake jin nauyin annabi din bazuciyar sa wani wasu malaman sun ce wannan ita ce hakikanin soyayya wa qala ba'dhum wasu malaman kuma suka ce kun ga mu rika lura kaga na farko zancen Sufyanu yace bin sunnan manzon Allah shine alamar san annabi zancen wayannan malaman kuma suka ce wato jin kore bakin fama mutum zai tsaya akan bin sunnan annabi da taimaka ma addinin manzon Allah da nisanta saban Allah magana ta biyu kenan ko wa qala ba'dhum da magana ta uku bangaren wasu malaman suka ce al-mahabbatu soyayya dawamin zikirin al-mahbubi shine dawamar abbatan masoyi ya zama mutum ko da wani lokaci zuciyarsa ba ta da wani abu sai tuna masoyinsa bakin shi bai da wani abu sai abbatan masoyinsa wa qala akhar wani kuma yace isar al-mahbubi shine zaman abin so ya zama ga abin da shi ne ra'ayin shi ka zaba shi kake so amma ka bayyana ba zaban da masoyin ka ya zaba wa qala ba'du wasu malaman suka ce ash-shauqu al-mahabbatu ita soyayya ash-shauqu ila mahbubi shine begen san saduwa shauki shine bege na san sadu begen saduwa da masoyi begen saduwa da masoyi kamar yadda zaka ga littafin wannan littafin mai albarka da muke ta karantawa kullum a littafin kishiriniya zaka ga mai littafin ya karkata zuwa ga bege ne na san saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani lokaci ko wa qala ba'dhum wasu bangaren malaman suka ce al mahabbatu ita soyayya muwada'atul qalbi li muradir rabbi bi ta zuciya zuwa ga inda Allah ke nufi abinda Allah ke nufi ka bi ta zuciya ka santar da Allah ke nufi shine alamar san annabi yuhibbu ma ahabba wa yakrahu ma kariha mutum ya so duk abin da yake so ya ki abin da yake ki wa qala akaru wasu malaman suka ce al mahabbatu ita soyayya mailul qalbi ila muwafiqin lahu zuciya ta karkata zuwa ga duk abin da zai muwafaqa da wanda kake so dan ya zama duk abin da zaka aikata zuciyar ka ta karkata cikin aikata abin da zai dace ce da kyamu wanda kuke so. Wannan shine zaton wasu malama. To malamai sun yi fassarori da yawa. Sun kawo kowanne da abin da yake ganin shine abin da yake fassara su alamar soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙiƙar soyayyar gare shi. Amma zai kawo mana karshe. Ita soyayyar nan idan ya zama cewa zuciyar gaba daya ta tafi kan irin abin da shehu yake gaya mana wal qalbu sara muqattala ta zama abin bautawa ba ta da yadda za ta yi san kuna da ciwo da zafi da tafarfasa da bala'in tashin hankali na damuwa da lamarin wanda kake so din nan ya kama ta in zuciya ta kai irin wannan mukamin to za ta sanar da duwa inda sufufin da aka ambata in ta kai wannan mukamin to dukkan sururin za su tattara su zai zama cewa ba ta da abin da za ta yi sai abin da zai ja za mu soyayya ta fasara ta koke zai zama cewa ba ta da abin bi sai wannan masoyayyar nata dan cikin shi take ciwo ba ma take saba mashi fasara ta biyu kenan zai zama cewa duk abin da wanda kake so din nan bai fa ba za ta iya yin shi ba ai ba za ta so abin ba bare ta yi fasara ta uku kenan to in ka dauko fasarorin zaka ga in dai wannan ciwon ya zanna a zuciya abin da shi yake wadi wannan abin soyayyar shugaba Allah ya furka ma mutum ita a cikin zuciyar shi din nan banda abinda nake ji din nan na fanaha ta zukal ga sani ma sarabibo a shokin nan to anan nan soyayya ce babba a fada annabi ka ji dadi to akwai san gaba akwai kuma san da zaka ga kuma an ambace shi kuma zaka mutu zuciyar kuma wani tashin hankali ya furka a cikin ta wani bala'i ya motsa to in wannan ciwon ya samu a zuciya in wannan ciwon ya samu to shikenan arziki ya samu to daga nan gurin zaka ga duk wannan sururin sai mutun ya tara su wallahi ba ka iya sabawa dan da an zo ba din ji wannan ciwon nan na kokkona ma zuciya wallahi dai da kake san abinda manzon Allah bai ba wallahi ba za ka iya yi kuma dole za ka bi abinda manzon Allah ke so dan zuciyar ta ka riga ta mutu a ra'ayinka ta rayu da ra'ayin musu sallallahu alaihi wasallam wa sharrafa wa karrama wa majjana wa azam alhamdulillah sai mu tsaya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على
محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما سبق ناصر العقد العق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله